Samu soma labarin wasanninmu na wannan makon da jamhuriyar Niger, inda ƙarshen makon da ya gabata ne hukumomin ƙasar ta hanyar ministan wasannin jamhuriyar Niger sai kuduro sokawa kungiyar ƙwallon ƙafa ta ɗan ƙasar masu bugawa a cikin gida gagarumin marhaba bika. Wannan ko ya biyo bayan ƙarƙarewa a matsayi na hudu na kofin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka da ake ce mashan na ɗan wasa da ke buga a cikin gida da jamhuriyar Niger ta samu a ƙasar Algeria. Jamhuriyar Niger ɗin dai shine karanta na farko da take kai a wannan matsayi, inda ta kwashe sama da sifa miliyon 300 a ƙarshen wannan wasar nata. Idan kuna tune, ƙasar Algeria mai masarkin baki ta sha kashi a wasan ƙarshe a hannun ƙasar Senegal a bugun daga kai sai mai tsaron gida, bayan ƙungiyoyin biyu sun share sama da minti 120 suna fafatawa. A cigaba da wasan ƙwallon ƙafa ta duniya na club zakaru a nahiyoyinsu a ranar yau Talata, Flamengo na can na bugawa da Al Hilal, yayin da ranar gobe Laraba, idan Allah ya kai mu, Real de Madrid ta kasar Spain ke gogawa da Al Ahli ta kasar Misir. A kasar Birtaniya ko kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ce ke shirin sha babu dadi da zaran wani kwamiti mai zaman kansa ya kammala bincike. Abin ko ya shafi ɗaruruwan ke tahaddi game da kashe kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba da ake zargin kungiyar ta yi. A dai ƙarshen shekara 2008 ne wani kamfani na adaddiyar daular Larabawa ya sayi club din na Manchester City na ƙasar Birtaniya a kuɗi euro miliyon 260, kuma ya kuduri tabbatar da kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya, inda ko a shekara 2021-2022 kungiyar ta ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta ƙasar Birtaniya ta ce ribar euro miliyon 687. Yanzu dai abin kallo shine ko wani sakamako ne wannan kwamitin zai fiddo, ko kuma wani sirri ne zai bankaduwa game da Manchester City game da irin yanda ta kashe kuɗaɗe ba kan ka'ida ba. A wasannin tennis kuwa, kusancewa a yau 7 ga watan Fabrairun shekara 2023, shekara guda kenan cur da yar wasar tennis ta kasar China Peng Shuaishuan ta yi batun dabo bayan hirar da ta yi da mujallar kasar Faransa ta wasanni mai suna L'Equipe. Daga bisani, yar wasar ta yi kausar zargi ga wani kusar gwamnatin kasar China da ta ce ya yi lalata da ita da karfin tsiya. Kwamitin duniya na tennis ya ce yana magana da ita yar wasar yanzu haka, amma har yanzu bai bayyana ina yar wasar take ba. Ko kwamitin shari'a wasannin tennis na duniya ya ce har yanzu bai samu damar yin gaba daga ba da yar wasa ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.